shirinmu na nishadi yau bakon cinwa muka samu.
To yau bako a gidan shine Sama'ila wanda aka fi sani da Slim B.
Slim B?
Yeah.
A harkar tawaka, hip hop ake yi ko blues? Wato nana yi ake yi ko kwa roji kuke cewa hip hop ne?
Well, ni wanda na fiye yi shine R&B, soul, rock, techno.
Da Hausa za ka gaya mana ba, Turanci za ka yi mana ba.
To gaskiya wa'annan ban san sunayensu da Hausa ba.
R&B shine kamar na nana yi na sanyi-sanyi.
R&B shine irin style din da R. Kelly ke yi. Yawanci za ki samu irin wakokin soyayya ne da wakokin faɗakarwa.
To R. Kelly din ko shine gwarzonka a mawaka?
Ba shine ba, gwarzona a mawaka shine Michael Jackson.
Michael Jackson?
Ya.
Me gaba ɗaya kai ka tafi shagundun ko?
Ya, don irin music da yake yi, irin music ne da nake so. Kin ga shi yana soul, pop.
Duka yana duka.
Yana idan yana mixing da yana hada da rock. So you see ni kuma style da nake so kenan. Shi yasa.
Okay. Let me. Me ya hankalin ka fara waka?
Eh to zan ce abu ne wanda yake ciki na kamar baiwa ne da Allah ya ba.
Baiwa? Kawai ka tashi ka ji kawai ka iya waka?
Eh ban tashi na iya ba. Babu wanda koda ma kana da baiwan ba. Dole ne sai ka bi process, ba ka mai zance process na Hausa
ba.
Ka bi hanyoyin da ya kamata kamin nan ka iya ganewa kana da shi.
To kai akai ka gane?
Ni na gane saboda ina da sha'awar abu. So da na fara sai na fuskanci zan iya fiye da abin da nake yanzu. So sai na shiga a yanar gizo ina duba abubuwan da za su kara min basira kan waka da.
Ke kai da ilimi sai ka fara waka?
Ni za iya cewa haka.
To Slim B ga shi muna ta zuba mai sauraro da wata waka ya san ka.
Eh to an sani da Merabo?
Merabo.
Wakan Sa'adu Bori ne da na sake. So da nake Niger ne na sake wakan dan na taba musu aiki bancin waka ina production.
Na tukunna. Slim B. Dan Nigeria ne ko dan ina ne?
Ni dan Najeriya ne.
Mazaunin ina?
Mazaunin Kano, Gombe, Bauchi.
Duk kai daya? Yawo kake? Ai da kawai yanda ka faɗi Niger. Sai na je kaman ba yanda muke faɗa ba, sai ne tunanin kake dan Niger ne ya zo mana.
Ni dan Najeriya ne, dan Gombe, asali.
To na katse ka kana magana, kace banda waka kana?
Banda waka ina kiɗi kuma ina yin video.
Dukai daya. Videon kana dauka koko kana fitowa?
Ina dauka, ina editing, ina fitowa kuma dan ni kaina ina da wasu video da na maka yana.
Na waka? To yanzu dai a rera mana wace waka aka sanka? Wacce kace ta Sa'adu Bori da ta juya ta?
Okay. Mai rabo ya samu mara rabo sai kallo. Mai rabo ya samu mara rabo sai kallo. Waka ne da mu kai tare da wani a Niger ana kiran shi Kal. So ni na dauki baiti na da Turanci shi sai na shi a harshen Faransa.
Kenan waka ka dai in gausa kake. Kai Hausa kai Turanci?
Ina Hausa ina Turanci.
To rama ita ce rera mana ta baitukan da kai a wannan wakar ta Sa'adu Bori da kuma
biyar. Okay. Haka yake. I can't imagine being anywhere else if not with you. I can't imagine being here without you here with me. The reality of my dreams is standing next to me. Having you in my life is the greatest gift of all. Nagane ki yarinya santana kekyawa. Nagane ki yarinya santana may haske. If love is forever, come stay with me forever. Kiri ki amana, hold my hands, don't let it go. Mera boya sam, mara rabo se kallo.
Se kallo ko? To na ga ka fara tafiya idan na bar ka kawai ina ga baka ta yi ba gaskiya.
Ya.
To wannan budurwa akai ba?
Eh to kin san wakan da ma ba nawa ne ba? Na wani ne, so na ji dadin wakan ne kawai sai na.
Wace ce wakan da miyar ka? Wacce ka fi so a waƙoƙin?
To ni kan gaskiya ina da waƙoƙin da nake so da yawa.
Wacce ta fi zama a zuciyarka?
duk kwakoki na sun zauna a
gaba. Dole za ta tsara wata, wacce ta dan tsara ko da kadan ne.
Okay, akwai wakan da nayi kin sace zuciyata.
Wace ce ta sace zuciyata ta?
A kai duk
kirkira kawai akai ba wai wajen kace ta sace ta akai mata.
Kirkira ne kawai.
To ya take.
Shi ma Hausa ne da Turanci?
Arera mana.
Okay, it's like this. I love the way you walk, girl. I love the way you smile. The way you move your body makes me wanna hold you tight. Take me to the moon, but don't let me fall down. I'm trapped in your enchantment, I'm trapped in your love. Your love's like illusion, it's ruling my heart. I can't stop thinking about you all night. Girl, please tell me you.
Kaga da kake wannan waka? Sai na dauka arkeli ke waka.
Awa.
Sai na dauka shi yake yi. Sai na ji kaman mun shigen sallan sa.
Okay. Chorus is like this. Oh, kin sace zuciyata. I'm stuck in your love, kin sace zuciyata. Baby, please help me. Zuciyata. Oh, kin sace zuciyata. Call and response na ina daga ana amsawa.
To me sai ka fi son wannan.
Eh to gaskiya yanayin da na samu wakan da kuma do ya dan dauke ni lokaci kamin na yi shi dan na yi kidan da Juma na aje ina nazarin menene zan yi akai sai na samu na rubuta baitin mai sanin shi sai amshin mai zo mun sai bayan ɗan kwanaki sai amshin ya zo mun to shi yana cikin wakoki na da mutane ke so.
To ga hira ta dauko dadi mai sauraro ya tara a ranar Juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu da Salim Bahago, Baraka Bashir, dandalin VOA.